Shira Nyorayo Yoki Gakantoku Futen Yangu Isaishu Tosan Rinku Jaku Shinjin Bashin Birusha Nofu Enmon Hoshin Rusha Nofu Sen
Shin Shin Jin Cho He Kishurin Bujo Song.